A yau Litinin nan ne shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kaddamar da yakin neman zabensa a garin Maiduguri da ke jihar Borno a shirin arewa maso gabacin kasar na neman sake kasancewa zababben shugaba a karo na biyu. Shugaba Buhari da ya ziyarci jihar Borno ne tare da wasu ministoci da shugabannin jam'iyya inda kuma suka dumfari fadar mai martaba Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Garba Ibn Alkanami a matsayinsa na uba. Suna daga bisani suka ziyarci filin taron da ake kira Ramas Kwaya a cikin garin Maiduguri inda jama'a da dama suka yi jawabai na neman kuriya a wajen al'umman jihar. Wanda da ƙarshe shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya tashi tsaye ya yi jawabinsa ga al'umman jihar cikin harshen Hausa.
Ina sanar da ku cewa alƙawarin da muka yi shekara huɗu suka wuce na kan abu uku, zama lafiya da wadata da kuma kace hanci da rashawa, da yarda Allah ku kuka yi shaida cewa mun yi nasara a kan abu na farko, kawo zama lafiya, amma da sauran aiki damu kuma ci gaba da yi.
Shi ma dai gwamnan jihar Borno Kwalar Lokashi Shatima cewa ya yi.
Biyan kyauta shi ne tukunci. Tukuncin mu bisa ga gare ka shi ne insha Allah ranar 16 ga watan Februari insha Allah. In ba mu zo na ɗaya ba insha Allah za mu zo na biyu. A baka kuryu a kasan nan.
Comrade Adam Aliyu Oshumolele shi ne shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, wanda ya tabbatar wa shugaba Muhammadu Buhari cewa dukkaninsu suna tare da shi.
Mr. President, we of the APC and indeed all Nigerians who live on their soil, they are with you.
Shugaba Buhari ya daga hannun ɗan takarar jam'iyyar APC wato Professor Babagana Umar Zulum a matsayin ɗan takararsu na jam'iyyar APC. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.